mita 88.5 da la FM zamani Abubakar Sabo ake tare da shi kuma a daidai wannan lokaci muna tare da ɗaya daga cikin malamai a nan jihar Kano wato malam Baffa Musa Bakin Ruwa limamin masallacin Sheikh Musa Bakin Ruwa da ke unguwar Kai Gama inda rahotanni ya iske mu cewar a daren jiya Lahadi sun gabatar da wasu addu'o'i musamman dangane nemawa ƙasa zaman lafiya da kuma ƙaruwar arziki kan haka makai sun kai da shi din jin me ma ya jawo hankalin su wajen gabatar da waɗannan addu'o'i
alhamdulillah wannan taro da aka yi jiya aka yi shi da dare misalin karfe 8 an yi addu'o'i karatu alqur'ani ne da muke gabatar da shi kullum yau asabar zuwa laraba ake gabatar da qur'ani ana rabin izubi kullum to sai zama wannan rabin izubi aka tara yau ta hudu aka yi sauka alqur'ani sannan muka kuma raba alqur'ana sannan aka raba adadi na salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma alhamdulillahi makota daga ko ina sun zo janna manyan mutane sun zo manyan malamai da dalibai an cika tab gwan ba masa ka tsinke sama mutum dubunnai aka hadu tsakanin mata da maza aka yi wannan addu'i kuma abin da ya jiyo hankali mu wajen wannan addu'i yanayin da muke ciki yanayi na farko bangaren tsadar rayuwa tsadar kayan masrufi sannan abu na biyu wannan rushe-rushe da ambaliyar ruwa da ake sai a wurare irin musibu dai kala-kala da suke samu al'umma sannan kuma har ila yau da abin da ya shafi matsalar tsaho ta shafi kasar mu Najeriya mun yi addu'a sosai akan haka sannan mun yi addu'a dangane da tattalin arziki na kasa sannan mun yi addu'a har ila yau alhamdulillah abin da ya shafi zamantakewar gidajen aure matsalolin aure mun yi addu'a akan abin da ya shafi sace-sace da daba da abubuwa da iri-iri da suke damun mu zaman makotaka zaman unguwa mun yi musu addu'a mun yi wa jihar Kano da shugabanni dukkan musu addu'a da kuma duka muka shigar a cikin kan duk wanda yake da wata bukata ta su ta alkhairi Allah ya tabbatar masa muka yi addu'a kuma akan duk wanda yake da wani abu da idame shi Allah ya masa magani to wannan abubuwa su ne addu'o'in da muke kuma yanzu ma muna karawa Allah ya yayi mana halin da kasar mu take ciki kuma a ƙarshe mun yi addu'a akan zaɓuɓɓuka da suke tunkaro mu Ubangiji Allah ya zaba mana masu mu ƴan Najeriya ba waɗanda muke so ba to mun yi addu'a kan haka duka mun zauna mun tuna daman Ubangiji abin da yake so ya ga mutane sun dage sun fitittike a cikin neman yadda zatinsa shi yasa Ubangiji a cikin Qur'ani sai mai tsarki yake cewa laula du'aukum Ubangiji ba da ban kuna addu'a ba da ba zai kalle ku ba addu'ar da ake Ubangiji yana san masu naci akan addu'a dan haka anan wannan gaba nake kira ga ƴan uwana musulmi baki da mu dage da addu'a kuma addu'a ba ɗan karama ba sayyidina Huzaifa bin Yamani radiyallahu anhu ya faɗa daga irin abubuwan da manzo Allah ya gaya masa za su wa ƙarshen zamani cewa akwai wani zamani da zai zo addu'a da ake so ayi addu'a ake so ta kamar wanda ya ga gashi zai nutsa a ruwa kenan a cikin shi to irin wannan addu'a ma na azurfafa cikin addu'a saboda karankankin kanka kana buƙatar addu'a ƴaƴanka kasuwancinka in ka fito baka da tabbas a ko ina kake barazana ta tsaro tana samun ka to amma kana addu'a to Allah zai tsare ka kuma daga cikin addu'o'i da muke bayarwa muna bayar a duka karanta li'ilasi kafa tara kullum da safe sannan ai inna anzalnahu bakwai sannan azkar da manzon Allah ya faɗa cikin littafai na azkar wanda aka rubuto su daga annabi mutane su dage da yinsu da safe sannan kuma har ila yau a dage da karanta amalar rasulu laqad ja'akum ita laqad ja'akum yadda ake karanta ta kuma neman tsari shine idan ka zo fa in tawallu fa qul hasbiyallahu la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa rabbul arshi azim kai su bakwai in ka biyo ta sai fa laqad nasu da kuma shauran addu'i ina fata Allah ya ba kasan mu lafiya da lafiya wannan gidan radio mai albarka na Dala FM Allah ka dauka shi Allah ka kara bunƙasa shi Allah ka gudunmuwa da duka ma'aikata shi wanda malam Habu Baba Habu kenan baban fati Allah ya kara jagoranci Allah ya dafa muku Allah ya ci miki da Life FM Allah ya ci miki kasan mu shugabannin mu Allah ya dafa musu Allah ya shirye su Allah ya zaba wannan gari
kamar yadda aka ji wato malam Baffa Musa Bakin Ruwa kenan dangane da addu'o'in da suka gabatar a jiya dan nemawa kasa zaman lafiya da kuma karuwar arziki da ci gaba a kasa baki daya Abubakar Sabo akan mita 88.5 da la FM muryar zamani